الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتنا شدا غواتن ذو الحجة إجراء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا جمك زوا مدينة دبود آياد داريه دا أربعين دا بقوي دي دي دا أشرين دا أخو غواتن بيار ميلادية تدبوبيو دا أشرين دا شدا كمارين دا مكسابة هدوا أولنا مجل سيمي البركة نمس أبن أمير دا كتشون وانا أنقوا تهو ساوازورت أتكين برنن كانو ومن تيغا بدا كراتو أتكين لتافين أحكام الجنائز وبدأوها na babban malami al-allama Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine majalisi na 37 a cikin wannan littafi. Darasin da ya gabata mun tattauna ne kusan akan addu'a da kuma abin da ake karantawa cikin addu'o'in da ake wa mamaci. Mun ji wasu ruwayoyi da suka zo da wasu lafuzza na addu'a da ake yi wa mamaci. Sannan mun karanta gaba ta 82 addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe da sallama, ita ma shar'antacciya ce. Mun karanta hadithin Abi Ya'fur inda yake cewa shahidtuhu wa kabbara, ma'ana hadithin Abdullah ibn Abi Aufa, ce na halarci jana'izar da ainihin Abdullah ibn Abi Aufa, wato yayi sallah. Wa kabbara ala janazatin arba'an thumma qama sa'atan ya'ani yad'u ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. وأنا ينانون تشوى أنا إيا ين الدعاء باين كبرا تكرشي كما يندكما أنا إيا ين سلما باين كبرا تكرشي باتارد أن يأدعى با. وأنا شما كسام منتتون وأنا مسألة دكما أبين دمع لمسك فلا كمر أين واتو الإمام أحمد ya tafi akan mustahabbancin yin addu'a a wannan bigire, kamar yanda Abu Dawud ya ruwaito a cikin Al-Masail anhu. Haka shine madhhabin Shafi'iyya, istadalla lahum an-Nawawi fil majmu' bi hadith al-Hajri. Haka dai duk mun tattauna wannan mas'alolin a darasin da ya gabata. Mun karanta gaba ta 83, thumma yusallimu taslimataini, wato zai sallama guda biyu, mithla taslimihi fi salatil maktuba, irin sallamar da yake yi a sallar farilla, إهداهما أن يميني والأخرى أن يساري. شما أكوي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكيد شوى ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس، إهداهن التسليم على الجنائز مثل التسليم في الصلاة. وعند الإمام البيهقي يفتد ونن بإسناد حسن، إمام النووي شما يتي إسناده جيد. هكا أتكي مجمع الزوائد، مجمع الزوائد نا الإمام الحافظ الهيثمي شما أيني واتو هكا الطبراني أتكين الكبير رجاله ثقات. وقد ثبت في صحيح مسلم كما يندي أتبت أتكين صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة. وانزا الله يتبت أن يسلم وقدابيو أتكين صلى تو دد تشوى sallama guda biyu ce to, amma ana iya yin sallama guda daya tana iya wadatarwa. Wa yuhmalu wa yuhtamalu annahu ya'ni bil idafati ila zalika annahu kana yusallimu taslimatan wahidatan aidan, haka kuma yana yin sallama guda daya tak, bin nadari ila anna zalika kana min sunnati, hakan yana cikin sunnah safi salati aidan yin sallama guda daya. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana taratan yusallimu taslimataini wa taratan taslimatan wahida, wani lokaci ya sallama guda biyu, daya dama daya hagu, wani lokaci kuma ya sallama guda daya, walakin al-awwal akthar, din da cewa sallama biyin shi yafi yawa. غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لأن تسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة سيدي الباني يتدل دتشوا وتسلم أين تتبتا سنة النبي صلى الله عليه وسلم أما فلكن لم يروي ابن مسعود عبد الله بن مسعود بيروي توتبا فلا يظهر أن تدخل في قوله المذكور مثل التسليم في الصلاة ذاك بابو أجمد صلى الجنازة sallama guda biyu ita ce dai tafi ba sallama ɗayan ba duk da cewa a sallata yau da kullun sallama guda ɗaya ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta amma a sallar janaza babu inda wani lafazi yake banci sallar janaza da yin kabbara guda ɗaya kawai ba sallama guda ɗaya fon guda ɗaya to duk mun tattauna wannan da kuma hadis raunin hadisin sharik Ibrahim al-Hajari wanda shi ma mun tattauna game da abinda malamai suka faɗa akan sa sannan mun karanta gabata kusan ƙarshe wato takaituwa akan sallama guda ɗayan wato al-iktisaru ala taslimati al-ula faqat wato takaituwa a sallama ta farko kawai saboda akwai hadithin Abi Huraira radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla ala janazatin fakabbara alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidatan aga yayi sallama guda ɗaya tak wanda kaga wacce magana ta dazu cewa ba a samu ruwaya da ta nuna an yi sallama guda ɗaya ba a janaza to akwai ga wannan riwaya ta Abi Huraira wanda Daraqutni da Al-Hakim sun fitar da ita haka wato anhu al-Baihaqi ta hanyar abi wato ta hanyar abil ambas an abihi anhu kuntu wa isnaduhu hasanun kama bayyantu fi ta'liqatil jihad yace kuma wannan isnadin ya tabbata ya inganta kamar yanda na bayyana shi inji albani a cikin at-ta'liqatul jihad sana akwai mursal na adha ibn sa'ib zai iya zama shahid anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallama alal janazati taslimatan wahidatan to duk kaga wannan ya tabbatar da cewa ana iya yin sallama guda ɗaya wa yuqawwihu amalu jama'ati min as-sahaba sannan aikin wasu daga cikin sahabbai yana karfafa haka maka da qalil hakimu aqibahu qad sahata riwaya fihi yawmin riwaya game da sallama guda ɗaya a sallar janaza ta inganta an ali ibn abi talib wa abdullahi ibn umar wa abdullahi ibn abbas wa jabir ibn abdullah wa abdullahi ibn abi aufa da ainihin wato Abi Huraira annahum kanu yusallimuna alal janazati taslimatan wahidatan suna yin sallama guda ɗaya tak a sallar janaza da haka ana iya yi kenan qultu wa qad wafaqahu adh-dhahabi wa asna wa asnad al-baihaqi ghalib hadhihi al-athar wa zada fihim wa thilat ibn al-asqa wa aba umama wa ghayrihim wa yanan duk sun tafi akan haka wa fi idlaqi siha ala riwayati ibn abi aufa nadharun indi sai da yake cewa amma cikin sakin inganci akan riwayar Ibn Abi Aufa yace akwai nazari ne a wajena li annafi sanadiha al-Jarrah Ibn Malih wa huwa da'ifun kama sabaka qariban wannan duk mun tattauna wannan ko alal muallif rahimahullahu ta'ala akwai kuma qarin wa barakatu a cikin sallama din ji sami'tu Ahmad yusila an taslima ala al-janaza fa qala hakaba wala wa unqahu an yaminihi wa qala assalamu alaykum wa rahmatullah wa ziyadatu وبركاته في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق في طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة duk mun tattauna wannan dai kusan darasin da ya gabata duk mun shigar da bayanin da ya kamata a shigar a wannan qala al-muallif rahimahullahu ta'ala was sunnatu an yusallama fil janazati sirran sunna kuma shine ai sirranta wajen yin sallar janaza ya zamanto kai sallama kajiyar da kanka da kuma na kusa da kai shine an yusallama fil janazati sirran al imamu wa man wara'ahu fi zalika sawa daliman da waɗanda suke bayan sa game da wannan hukunci duk ɗaya suke liman zai sirranta ya dan yi sallama yanda na kusa da shi za su ji su ma kowa ya sallama na kusa da shi ya ji a sirrance li hadith abi umama fil mas'ala saboda an samu hadithin abi umama game da wannan mas'ala bi lafzi da lafazin thumma yusallimu sirran fi nafsihi sannan yana yin sallama ne a asirce a cikin zuciyarsa shi ne yan sarifu lokacin da zai sallama was sunnatu an yafa'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala mithla fi'l imam wato mithla ma fa'ala imam wato sunna kuma shine duk wanda ke bayan liman zai yi irin yanda liman yayi dan haka liman ya dan yi a asirce to haka shi ma mamu zai yi a asirce walahu shahidun mawqufun wannan riwaya tana da wani hadisi da ya zama shahid amma kuma shahid din mawqufi ne akhrajahu al-Baihaqi wanda Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a mujalladi na 4 shafi na 43 an Ibn Abbas radiyallahu anhu ma annahu kana yusallimu fil janazati taslimatan khafiyatan cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya kasance yana yin sallama a sallar janaza sallama a boye shine khafiyatan a boye yake yin ta wa isnaduhu hasan kuma isnadin wannan hadithin hasan ne thumma rawa an Abdullahi ibn Umar annahu sannan ya ruwaito daga Abdullahi dan Umar annahu kana idza salla ala aljanaiz wato cewa idan yayi sallar janaza yusallimu yana yin sallama hatta yusmi man yalihi har ya ji yadda iya waɗanda suke kusa da shi wanda ke kusa da shi ne kawai zai ji sallamar wa isnadu hasanun kuma shi ma isnadin wannan hadisi hasan ne koma lamba ta daya kulce cewa ka annahu lakhtilafi hadhain al-atharain wa ka annahu kamar dai lakhtilafi hadhain al-atharain sabida ainihin wato wa ka annahu lakhtilafi hadhain al-atharain wato wala Allah sabida sabanin wayannan athar guda biyu sabida sabanin wannan athar guda biyu can an ce a boye nan kuma yana yin sallama ya je da wanda ke kusa da shi ikhtalafat aqwalul hanabila fi hadhihi almas'ala shi sa malaman hanabila mazhabin hanabila suka samu sabani maganganun su suka saba akan wannan mas'ala faja'a fil insab ya zo cikin littafin al-insab mujalladi na 5 shafi na 523 qala fil furu' qala ya fada cikin al-furu' zahiru kalamil ashab wato zahirin zancen waɗannan malamai annal imama yajharu bit taslim zahirin wannan wato magana kenan ta biyu wato liman zai bayyana da sallama wa zahiru kalam ibn al-jawzi annahu yusirru in ka kalli zahirin ka koma cikin littafin al-furu' tattaunawa da malaman hanabila suka yi zahirin zancen al-imam wato al-ashab wato ma abuta wannan mazhabi annal imama yajharu bit taslim wato liman zai bayyana da sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yanda aka saba a sallah wa zahiru kalam ibn al-jawzi in muka kalli kuma zahirin zancen wato maganar ibn al-jawzi annahu yusirru shi kuma ibn al-jawzi ya tafi akan cewa liman zai sirranta ko wanda yazo sallar janaza zai sirranta sallama ba zai yi ta a bayyana ba thumma nuqila anil madhhab sannan an ruwaito an daga al-madhhab wato littafin al-madhhab indal hanafiyya al-malikiyya ash-shafi'iyya al-hanabila littafin kenan sunan sa al-madhhab indal hanafiyya wato hanafiyya al-malikiyya ash-shafi'iyya al-hanabila na Dr. Muhammad Ibrahim Ahmad Ali da shida al-Sheikh Ali ibn Muhammad ibn Abd al-Aziz al-Hindi al-Hanbali wannan littafin su ne sun kawo cikin sanan wa masbuk masbuk al-dhahab shi ma littafi ne masbuk wato masbuk al-dhahabi fi fadl al-arabi wa sharaf al-ilm ala sharaf an-nasabi na al-mar'i ibn Yusuf al-Karmi an gane ko to a cikin wannan littafin akwai ma yashhadu li kalam ibn al-Jawzi akwai magana da zata zama shahid wato ga maganar Ibn al-Jawzi cewa za a yi sallama ne a asirce wa huwa al-arjahu kuma wannan shine zancen da yafi rinjaye li hadisi Abi Umama saboda hadisin Abi Umama al-Bahili wala tajuzu salatu gabata 86 kaga kenan mas'ala ce da aka samu sabani saboda athar din guda biyu wani ya ce ana yin sallama a boye wani kuma ya ce ana yin sallamar sai dai ba a boye bane tunda ana jiyar da wanda ke kusa da kai to kaga wannan sai ya nuna cewa in dai zaka jiyar da wanda ke kusa da kai kaga an yi aljaharu an bayyana kenan an gane ko gabata 86 wala tajuzu salatu alal janazati fil awqati thalathati allati taharumu salatu fiha bai halatta yin sallar janaza a lokutan nan guda uku da aka haramta yin salla a cikin su illa li daruratin sai dai akwai larura in babu larura to lalle mamaci kada ai sallace shi a waɗannan lokuta guda uku darurar shine in ya zamanto zai ya kumbura zai fashe to kaga wannan darura ce yanayin kila ba a samu kaiwa ga gawarsa ba ko ba san ya rasu ba lokacin da aka farga ya riga ya cika zai iya fashewa ko da yaushe to kaga wannan dan kada a samu gawar tasa ta fashe kuma ta zama ta abin nan to a daidai irin wannan gabar sai aka yi maza aka gaba da ai maza ai sallace shi aje abin ne shi to wannan kaga akwai darura ko wata darurar ba wannan ba amma in ba darura waɗannan lokutan guda uku an hana yin sallah a cikin su ba iya sallar janaza ba har sallah sallori sauran salloli li hadithin Uqba bin Amir radiyallahu anhu saboda hadithin Uqba bin Amir radiyallahu anhu kale yace thalasu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalli fihin yace lokuta guda uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hana mu mi sallah a cikin su aw an naqbira fihin mautana ko mu je mu binne matattun mu a cikin su hina tadlu'u shamsu bazighatan lokacin da rana take kullowa gaba ɗayan ta dinnan farkon hudowar rana shine bazighatan lokacin da ta kullo kata dinnan to kar ai sallah a wannan lokacin kuma kada ai sallar gawa a wannan lokacin hatta tartafi'a sai a jira har sai rana ta daga musamman irin sallar da ake yi da safe-safe dinnan to sai ana kula da wannan in aka ga rana lokacin take hudowa to sai a dan sa lokacin ya saba wannan misali in tana kullowa karfe 8 misali to sai a ce an sa sallar janaza kamar karfe 8 da kwata ko da minti 20 ko da rabi misali kaga lokacin rana ta riga ta dago kar ya zamanto ba a la'akari da wannan kawai an ce karfe 7 da rabi za a yi sallah ko karfe 7 ko a yaushe rana take hudawa ba amma yi la'akari da wannan ba lalle musamman wanda ya rasu kila tun da daddare to ana son a sallace shi da safe to sai a yi la'akari da yaushe rana take hudowa farkon lokacin hudowar ta sai a dan saba da mintuna dan kada a sallace ta a cikin aukatun nahyi an gane wahina yaqumu qa'imuz zahira da lokacin da rana ta take tsakiyar sama shima hatta tamila shamsu har sai rana ta karkace ta karkata daga tsakiyar sama shima a daidai wannan lokacin da rana ta take tsakiyar sama kanta karkata ba a yin sallah wahina tatadayyafu shamsu lil ghurubi da lokacin da rana ta karkata za ta fadi hatta ta garuba shima a jira har sai ta fadi akhrajahu muslim ya fitar da wannan hadisi mujalladin sa na biyu shafi na 208 ko hadisi na 208 wa Abu Awana fi sahihi haka Imam Abu Awana a cikin sahihin littafin sa mujalladi na 1 shafi na 386 wa Abu Daud Imam Abu Daud mujalladi na 2 shafi na 66 wa Nasa'i Imam An-Nasa'i mujalladi na 1 shafi na 277 wa Tirmidhi Imam Tirmidhi mujalladi na 2 shafi na 144 wa sahihu kuma ya inganta wannan hadisi wa Ibn Majah a mujalladin sa na 1 shafi na 463 wal Baihaqi Imam al Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 32 wa Dayalisi da Dayalisi a rakam na 1001 wa Ahmad Imam Ahmad mujalladi na 3 shafi na 152 min dariqi Ali ibn Rabah anhu ta hanyar Ulayya ibn Rabah anhu wa zad al Baihaqi Imam al Baihaqi ya kara kale yace qultu li Uqba sai da tambayi Uqba ayudfanu bil layl to a iya binne mamaci da daddare ala na'am sai Uqba bin Amir yace eh za a iya binne shi da daddare addufina Abu Bakr radiyallahu anhu bil layl an binne sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu ne da daddare wa isnaduha sahihun kuma wannan isnadin wannan magana sahihi ne al hadithu bi umumihi muka kalli hadithin dai da fadin sa da gamewarsa yashmalu salata ala aljanaza ya kunshi har sallar janaza tunda an ce salasu sa'atin naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihinna aw an naqbira fihinna mautana to kaga ba binne ma mutun kawai aka hana ba sallah ma ta shiga ciki wa huwa allazi fahima husahabatu wannan shine abinda sahabbai suka fahimta shine abinda sahabbai suka fahimta farawa malikun kai imam malik ya ruwaito fil muwatta a cikin muwatta mujalladin sa na 1 shafi na 228 wa min dariqi al baihaqi ta hanyar sa imam al baihaqi ya ruwaito an muhammad ibn abi harmala daga muhammad ibn abi harmala anna zainab bint abi salama tuwfiyat zainab yar abi salama wadda annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin kulawarsa ta taso yar gidan ummu salama ta rasu lokacin da ta rasu wa dariqun amirul madina dariq shine kamar wato gwamnan Madina fa utiye bi janazati ya sai aka zo daga wato jana'izarta ba'da salati subhi bayan asuba fa wudi'at bil baqi'i sai aka ajiye ta a baqi'a qala wa kana dariqun yugallisu bis subhi to sai mai ruwaya yake ce mana kuma shi dariq ya kasance yana yin sallar asuba da wurwuri qala ibn abi harmala yace fa sami'tu abdullahi ibn umar yaqul sai na ji Abdullahi dan Umar yana fada li ahlihi yana fada wa iyalansa
imma wato iyalan wannan wato li ahli haga iyalan wannan wato wato janaza din wato iyalan ita wannan Zainab binti Abi Salama ko binti Abi Salama imma an tusallu ala janazatikum al'an Abdullahi dan Umar yace ko dai ku sallaci janazar ku yanzu wa imma an taturku ha hatta tartafi ash-shamsu ko kuma ku batta har sai rana ta daga an gane ko da haka ko ku sallaci sallar janaiza ku yanzu mubasharatan bayan sallar asuba ko kuma ku jira sai rana ta fito kuma ta daga sannan sai ku sallaci janaiza din ku wa sanaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn thumma rawa malikun an ibn umar sanan imam malik ya ruwaito daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma qala yace yusalla ala al-janazati ba'da al-asr billahi dan umar yace za a iya yin sallar janaza bayan al-asr wa ba'da subh za a iya yin sallar janaza bayan asuba idza sulliyata li waqtihima inde an sallace su a lokutan su an gane ko yawa inde an sallaci sallolin a lokutan su misali an sallar asuba an yi ta akan lokacin ta to za a iya yin sallar janaza bayan ta sallar al-asr an yi ta akan lokacin ta to za a iya yin sallah bayan ta amma in sallar asubar an makara ba a tashi ba sai da gari yayi haske to ba za a yi sallar janaza ba asuba sai rana ta fito ta daga sannan sai a yi sai ba wato ba yi sallar asar din ba sai da rana ta yi fatsi-fatsi wato tana neman faduwa to shi ma daidai lokacin sai a jira sai ta fadi sannan sai a yi sallah amma in kafin lokacin ne ana yin la'asar mubasharatan za a iya yin sallar janaza ana yin sallar asuba mubasharatan za a iya yin sallar janaza ina fata an gane in dai ba lokacin da waqatul isfirar ba waqatul isfirar lokacin da rana ta fara fatsi-fatsi ko ta fara yalo-yalo shi ne aka ce to sai a jinkirta sai rana ta fadi haka lokacin al-isfar lokacin da gari ya fara fai-fai ya yi haske to kaga ba an dade da yin sallar asuba to a lokacin shi ma sai a jinkirta sai rana ta fito ta kuma daga wannan shi ne abin da Abdullahi dan Umar yake cewa yusalla ala al-janazati ba'da al-asr wa ba'da subh idha sulliyata li waqtihi ma sharadin kenan in an sallaci sallolin akan lokacin su to za a iya maida sallar janaza bayan su wa sanaduhu sahihun aidan wa rawa al-bayhaqi bi sanadin jayyid imam al-bayhaqi ya ruwaito da isnadi wanda yake kikkiawa an ibn juraij akhbarani ziyad anna aliyan akhbarahu yace sayyidina ali ya bashi labari anna janazatan wudi'at wata gawa aka ajiye fi maqabarati ahli al-basra wato a maqabartan mutanen basara fi nasfarati ash-shams lokacin da rana ta fatsi-fatsi ta yala yala za ta fadi fa lam yusalla 'alayha ba a yi mata sallah ba hatta garabatu shamsu sai da aka jira rana ta fadi fa amara abu barzatul munadi yunadi sai abu barzatul aslami ya umarci mai shela yayi shela bis salati da yin sallar janaza thumma aqama hasane tayar da wannan sallah fataqaddama abu bakr wato abu barza fataqaddama wato shikenan kai yinki cha thumma fa amara abu bakr abu barzatul munadi yunadi tunda lokacin rana ta yi ispirari an jinkirta da aka da magariba ta yi rana ta fadi sai Abu Barzatul Aslami ya umarci mai kiran sallah ya kiran sallah thumma aqama ha sannan ya tada ita iqamar sallar fataqaddama Abu Barzata ya shige gaba fa sallabi himul magariba yayi musu sallar magariba wafin nasi Anas ibn Malik kuma lokacin a cikin mutanen da aka yi sallah akwai Anas dan Malik wa Abu Barzata min al ansar Abu Barzatul Aslami shi ma yana cikin lansarawa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam thumma sallu alal janaza sannan kuma sai aka yi sallar janaza kaga kenan fatawar Abdullahi dan Umar shine in daidai lokacin rana ta yi ispirari koda bayan al'asr ne to ba za a yi sallar janaza ba sai a jinkirta sai kaga duk wannan fa ba a kula da shi kawai duk sanda aka abin nan kawai za ka ga an yi sallah ko to kaga sai ana dan jan hankalin mutane ana fadakarwa duk sanda za a ce to fa an hana yin sallah lokaci kaza a dan jinkirta kaza ka san mutane da sun taru ba zancen me ya kamata kawai zaka ji ana to me za ake jira ai sallah mana ai sallah to sai ana kula da irin waɗannan abin in dai rana ai mubasharatan an yi sallar la'asar mutun ya rasu ko kuma dama an shirya shi aka ce bayan la'asar za a yi masa sallah ana yin sallah sai a yi masa sallah wannan babu komai an gane ko ko kuma bayan asuba kafin gari yayi haske aka ce za a yi masa sallah shi ma babu laifi amma in aka jinkirta ko kuma ba a samu labarin rasuwar ba sai lokacin da rana gari yayi haske sosai, to sai a ce a jinkirta a sashi, kuma kar a sashi lokacin da rana take bullowa, a saba da lokacin da rana take bullowa, a kuma saba wa wannan lokacin da ake ganin gari yayi haske kafin rana ta fito. Haka inda yamma ne shi ma mubasharatan bayan la'asar babu laifi a sallaci janaza, amma bayan la'asar din ta dan ja rana har ta yi fatsi, to a wannan lokacin shi ma sai a jinkirta sai a bari sai a yi sallar magriba, bayan yin sallar magriba sai a bin, amma wannan lokaci fa sai ga ba jira, kawai da lokacin da kawai da mutane sun taru dai kawai shikenan, sai a dinga ina liman yake ne ina kaza a zuwa yi sallah. To waɗannan sai ana kula da su insha Allah. Qala al-Khattabi fi al-Ma'alim, الإمام الخطابي أتكلم معالم السنن مجلدنا هدو شافي نتلي أكو دا أشرين دا بكوي ما ملخصه غا أبن دا إكي فدا تكيشي. واختلف الناس في جواز صلاة على الجنازة ما لم يسن يساباني غا مدى حالت ينين صلى الجنازة ودفن دا كوم بنيتا في هذه الساعات أود أن اللوكتان الثلاث قدا أكو. فذهب أكثر أهل العلم نيوى دا كسكي ما لم يمابوتا إلمي سنتفي إلى كراهة الصلاة عليها zuwa ga karhancin yin sallar janaza fi hadhihi al-awqati, waɗannan lokutan suka ce san bai halatta ba yin sallar janaza waɗannan lokutan, kuma saboda hadisin da muka karanta na Uqbah bin Amir wa huwa qawlu Ata'in wa An-Nakhai wa Al-Auza'i wa Ath-Thawri wa ashabi ar-ra'i wa Ahmad wa Ishaq, wannan din ra'ayin waɗannan malaman kenan. Ata' ibn Abi Rabah al-Imam An-Nakhai, wannan shine ra'ayinsa. Ibrahim An-Nakhai haka, al-Auza'i haka, al-Thawri ashabul ra'ayi, wato mazhabin Hanafiya kiya, Ahmad bin Hanbal da Ishaq bin Rahuya, waɗannan dukkanin su sun tafi akan cewa an hana yin sallar janaza a waɗannan lokutan guda uku da aka hana yin sallah a cikin su. Wash-Shafi'i yara salata waddafana, shi Imam Shafi'i yana ganin a iya yin sallah waddafana a iya binne mamaci ayya sa'atin a kowane lokaci min laylin aw naharin, ko da daddare ko da rana. Wa huwa qaulul jama'a, kuma wannan shi ma wa qaulul jama'a kai qaulun wa'ancan malaman da yawa aula shi yafi dacewa li muwafaqatihi al haditha, saboda magana su tafi dacewa da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da maganar Imam Shafi'i. Imam Shafi'i shi yana ganin ko da yaushe a iya yin sallar janaza ko da daddare ko da rana ayya waqatin kowane lokaci. To kaga wannan magana ta ci karo da hadisin Uqbah bin Amir, da aka mafi yawan malamai da suka ce an hana, to magana su tafi dacewa da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, sai na ce wa minhu ta'lamu, daga wannan ne zaka san cewa anna da'awan Nawawi, da'awar da Imam Nawawi yayi na jawazi hadhihi salah, halaccin yin wannan sallah bil ijma'i, yace ijma'i aka yi, wahamun minhu, wannan kuskure ne daga Imam Nawawi rahimahullah, ba ijma'i bane da yake cewa an yi ijma'in halaccin yin sallar janaza a waɗannan lokutan. Wannan gaskiya ba ijma'i bane, mun ji wa'annan manyan malamai Aba, Nakhai, Al-Auza'i, Ath-Thawri, ashabul ra'i, Ahmad, Ishaq, wa'annan duk sun tafi akan abinda hadithin Uqbah bin Amir yake koyarwa, hana yin sallolin janaza da salloli ma a waɗannan lokuta guda uku. Gaba ta 14, addafnu wa tawabi'uhu, sai kuma binne mamaci da abin da ke biyo bayan haka. Gaba ta 87, wa yajibu dafnul mayyiti, yana wajaba fa abin da mamaci, in dai mutun ya mutu wajibi ne binne shi walau kana kafiran koda ba musulmi bane in ya mutu sai an binne shi. Wa fi zalika hadithan, a cikin wannan mas'ala ta binne mutun koda ba musulmi bane a binne shi wajibi ne, akwai hadisai guda biyu akan haka. Al-awwal, hadisin farko, an jama'atin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam, an samo shi ne daga da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, minhum abu talhat al-ansari, daga cikin wadannan da suka ruwaito wannan hadisin akwai abu talhat al-ansari, wasiyaqu lahu, kuma wannan lafazin da zamu ji an kawo mana lafazin da shi abu talhat al-ansari ne ya ruwaito hadisin da shi, yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara yawm badrin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni ranar da aka yi yakin Badar bi 24 rajulan, ya bada umarnin wasu mutum 14 min sanadidi Quraishin, daga manya-manyan Quraishawa, ya bada umarni fajurru bi arjulihim, aka jasu da kafafuwansu, aka kama kafafuwansu aka jasu bayan an gama yaki da an karkashe su, fa qudhifu fi tuwan, sai aka jejjefa su aka wurga su cikin wata rijiya min atwa'i badrin daga rijiyoyin badar khabithin mukhabbathin wato kowane wato mugu kuma me sa a yi mugunta daga cikin su ba'dhum ala ba'din haka aka dinga wurga su wani akan wani illa ma kana min umayyah bin khalaf sai fa shi umayyah bin khalaf banda shi fa innahun tafakha fi dar'i fi dir'ihi fa mala'aha domin shi jikinsa ya kumbura har sai da ya cika silkensa kayan fadan rigar da take jikinsa saboda an sai bayan an kwana uku shi kam yayi suntum ya kumbura da haka kumburar har silken da ke jikinsa shi ma ya cika shi da kumburin fa zahabu yuharrikuhu sai suka tafi su motsa shi shi ma dan su ja shi fata zayala sai ya dinga zagwanyewa an gane ko yawa tuwan hiyal bi'ru ita ce rijiya Allah ce duwayat wadda aka haka wasubitat bil hijara aka kakkafe ta da duwatsu litathbuta danta wato litathbuta danta dade an gane wala tanhara ba tare da ta rushe ba ta ruguje ba wannan ita ake kira duwan to rijiyoyin suna nan wanda aka yi musu wannan an yi musu irin wannan daurin dan kasu lalace su rushe da wuri ay tafassaka wa tafarraqat ajza'uhu shine ta fata zayala sai jikinsa ya dinga zagwanyewa ya dinga tattarwa tsewa fa aqarruhu sai suka bashi yanda yake wa alqau alaihi ma gayyabahu min at-turab wal hijara sai suka dinga sai suka zuba masa kasa da duwatsu adadin da ta lullube shi gaba daya tunda yanda yake kawai sai dai ayi masa haka ba dama a iya tona rami ma a dauka da haka a yanda yake dinnan kawai aka dinga debo kasa da duwatsu ana ta zuba har sai da aka lullube shi da kasa da duwatsu gaba daya ta rife shi kasa da duwatsu suka rife shi an gane ko wa kana sallallahu alaihi wasallama idza zahara al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan yayi nasara yayi galaba ala qaumin akan mutane aqama bil arasati thalatha layalin to yakan zauna a farfajiyar su tsawon kwana uku an gane ko me arasa sai ce hiya kulli mawdi'in wasi'in la bina'a fi shine dukkan wani guri mai fadi da babu gini a cikin gurin kaga farfajiya kenan dakan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi galaba yace yayi nasara a yaki ya yaki mutanen gari yayi nasara to yakan shiga farfaji tsakiyar farfajiyar garin sai yaje yayi sansani ya aje wato ya sauka a gurin tsawon kwana uku to abin da ya faru kenan falamma kana bi badrin al-yawmar ath-thalith yayin da bayan gama yakin badar da kwana na uku amara bi rahilatihi manzala sai umarni da akawo masa abar hawarsa fashadda rahalaha ya daura mata sirdinta thumma amsha sannan ya tafi wattaba'ahu ashabuhu sabansa suka bi shi wa qalu suka ce ma nara yan daliku illa li ba'd hajati suce mu mun dauka ya tafi ne wajen wata bukatar tasa ba ma ganin wannan tafiyar sai dan yaje biya wata bukata mun dauka kawai zuwa zai yi wata bukata ce da shi yake so yaje biya mu dai mun ci gaba da bin sa muna tafiya hatta qama ala shaffatir raki manzo Allah bai tsaya ko ina ba sai wato bakin rijiyar inda aka jefa wannan sanadidu quraish din an gane ko raki wato hiya kulli mawdi'in wasi'in a tarafil bi'r wato shine ainihin wato shaffatir raki wato tarafil bi'r wato gefar rijiya faja'ala yunadi bi asma'ihim sai kawai muka ji manzo Allah yana ta kiran waɗannan sanadidu quraish din yana kiran su da sunayen su asma'i aba'ihim da sunayen iyayen su wa qad jayyafu lokacin har sun rube sun fara wari shine jayyafu an gane ko wa qad jayyafu lokacin har sun fara rubewa suna wari sai muka ji yana ya aba jahal ibn hisham wa ya utbata bin rabi'a wa ya shayba ibn rabi'a wa ya walid bin utba manzo Allah ya dinga kiran sunayen su ya kai abu jahal ibn hisham ya kai utba ibn rabi'a ya kai shayba ibn rabi'a ya kai walid ibn utba ayasurrukum annakum ata'tum allaha wa rasula ashe da ranku ba zai muku dadi ba da a ce kun bi Allah da manzansa shine ayasurrukum yanzu ba abun farin ciki bane gare ku annakum ata'tumullaha a ce kun bi Allah wa rasuluhu da manzansa fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu kan mun samu abinda Allah ya alkawarta mana ya cika mana gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kuma kun samu abinda Allah ya alkawarta muku na gaskiya kun ga ya tabbata qal me bada labari mai riwayar Abu Talha al-Ansari yace fa sami'a Umar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar ya ji maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi yana ta magana da mutanen da wajen kwanan su uku da tafiya barzahu sun muta sun fara rubiya suna wari amma Annabi ya zo yana ta kiran sunayen su yana bayani fa qala ya rasulullah sayyidina Umar yace ya ma'aikin Allah ma takallama min ajsadillah arwahalaha wace magana kake yi gangar jikin wato gangar jikin da ba ta da rai ya ma'aikin Allah mutane ne waɗanda matattu ne ba rai a jikin su wa hal yasma'un yanzu suna jin ka ya ma'aikin Allah yaqulu Allah ta'ala Allah fa azza wa jalla yana cewa innaka la tusmi'ul mauta kai fa ba za ka iya jiyar da matacce ba fa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace walladhi nafsu muhammadin bi yadi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum yace na rantse da wanda rai na yake hannunsa ku dinnan da kuke gabana ba ku fi su jin abin da nake faɗa musu ba wallahi na rantse da Allah innahumul ana la ya'lamuna anna alladhi kuntu aqulu lahum lahu alhaq yace wallahi yanzu maganan nan da ake yi yanzu su suna cike da sanin abin da na kasance tun da dadewa ina gaya musu shine gaskiya wa fi riwayatina wata ruwaya innahumul ana la yasma'un yanzu maganan nan da ake suna ji ghaira annahum la yastati'una an yaruddu alayya shay'an sai dai ba su da damar mayan mun da amsa ba za su iya dawo mun da amsa da komai ba qala qatada qatada yace ahayahumullahu lahu Allah ne ya rayar masa da su hatta asma'ahum qawluhu har sai da yajiyar da su maganganunsa tawbihan dan ya caccace su ya zarge su wa tasgiran dan kaskantar da su wa nikmatan dan azabtar da su wa hasaratan dan wato nuna sun yi hasara wa nadaman da kuma nadama qultu sai nace rawahul jama'a wannan hadisi jama'atun min as-sahaba sun ruwaito shi wa hadhihi riwayatu ba'dihim wannan riwayar wani ne daga cikin su wa hum ko riwayar wasu ne daga cikin su wa hum sune al-awwal na farko cikin wanda ya ruwaito wannan hadisi akwai Abu Talha al-Ansari yarwihi Qatada wanda Qatada ya ruwaito wannan hadisi qala yace dhakara lana Anas ibn Malik an Abi Talha bihi yace Anas dan Malik radiyallahu anhu shine ya ambata mana ya bamu wannan labarin kuma shi ma ya ruwaice shi ne daga ainihin wato mijin mahaifiyarsa Abu Talha al-Ansari akhrajahu al-Bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan mujalladi na 7 shafi na 240 zuwa 241 wallafdhu lahu wannan lafazin ma da muka ji lafazin Imam al-Bukhari ne wa Muslimun Imam Muslim shi ma mujalladi ne 8 shafi na 164 ya ruwaci wannan hadisi wa Ahmad Imam Ahmad shi ma mujalladi na 4 shafi na 129 wa ziyadatu al-khamisati lahu ziyada ta 5 duk inda kaga an yi bracket to ziyada ce wato ziyada ce da ta zo wajen wasu ruwayoyin sai aka kawo ta to ziyada ta 5 ta shi Imam Ahmad ce wahi ala shartin muslim kuma ziyada ce wadda tana bisa shartin muslim wa akhrajahu an-nasa'i Imam an-nasa'i ya fitar da wannan hadisi aidan mujalladin dan shafi na 293 lakinnahu lam yadhkur fi sanadihi Abu Talha sai dai shi Imam an-nasa'i a cikin isnadin sa bai ambaci Abu Talha ba wa huwa riwayatul li muslim kuma ita wata ruwaya ce daga cikin ruwayoyin muslim mujalladin 8 shafi na 163 wa Ahmad kuma wata ruwaya ce cikin ruwayoyin da Imam Ahmad ya ruwaito mujalladin sa na 4 shafi na 104 da 145 da 182 da 219 da 287 wa indahu ziyadatul ula kuma shi Imam Ahmad yana da ziyada ta farko wa sabi'a da ta bakwai wa isnaduhuma sahihun kuma isnadun waɗannan ziyadat din dukkanin su sun inganta ala shartu muslim wa indahum aani al-thalasa a cikin waɗannan wato a wajen su aani al-thalasa ina nufin waɗannan malamai guda uku az-ziyadatu rabi'a akwai ziyada ainihin wato ta hudu wal khamisa da ta biyar illa annahum qalu sai dai su a ruwaya su sun ce Umayya bin Khalaf badala Walid bin Utba sun ce Umayya dan Khalaf a madadin Walid ibn Utba wa huwa khata'un kuma wannan kuskure ne min ba'dir ruwad da aka samu daga wasu cikin ruwad maruwaita li'anna Umayya domin ai shi Umayya ibn Khalaf lam yakun fil bi'r ai baya cikin rijiyar ba mun karanta an ce shi ya riga ya kumbura ya yana an kama shi yana zaizayewa ba kaga shi baya cikin wanda aka kira don baya cikin rijiyar kamata dullu alaihi ziyadatu thaniya kama yanda ziyada ta biyu take nunawa wa hiya fi hadith aisha tana cikin hadithin aisha radiyallahu anha kama ya'ti bi sanadin hasan kama yanda bayanin zai zo da ko kuma kama yanda zai zo da isnadi wanda yake hasan wa indahum aidan az-ziyadatu as-sadisa wal-ashira haka sirwace ziyada ta 6 da ta 10 wa li ahmada al-hadi ta 10 shi ko imam ahmad ziyada ta 11 shi yarwace ta duk za ka gansu wannan ziyadojin su ya kawo a cikin baka athani mutun nabi cikin wadanda suka ruwaito wannan hadisi banda abu talhat al-ansari akwai umar bin al-khattab umar dan khattab radiyallahu an rawahu anhu anas shima anas ya ruwaita daga gare shi aidan bi nahwihi wato da makamancin sa wa fihi ziyadatu thaniya a cikin sa akwai ziyada ta biyu akharajahu muslim wanda imam muslim ya fitar wannan sa'i wa ahmad da imam an-nasai da ahmad raqam na 182 athalis cikin sahabbai wanda wato sahabi na uku wanda ya ruwaito wannan kissa wato abdullah ibn umar wala hu riwayatu thaniya yana da ruwaya ta biyu wa fihi ziyadatu tasi'a a cikin ruwayar sa akwai ziyada ta tara akharajahu al-bukhari imam al-bukhari formuloli ne da karatu fa malai yake ta zubawa ana an gane ko yanzu in bai maka wannan ba ina zaka je ka tattaro wannan ruwayo yanzu kawai aikin ka je ka dan duba a to wannan ruwaya tana ina tana cikin bukhari ka budo ta ka ganta yanzu aikin da zaka je ka yi shi ma baka iya yi ka rubuta littafin sai sati mai zuwa to kai yanzu me kake ba kai dalibin hadisi bane kai ba akharajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan mujalladi na 7 shafi na 242 da 242 da 243 wa ahmad imam ahmad a raqam na 4864 da raqam na 4958 da raqam na 6145 wa fi riwayatin lahu a wata ruwaya ta sa fa zakara zalika li aisha fa qalat wa hala yani ibn umar wato sai ya ambaci ruwayar nana Aisha fa qalat nana Aisha sai take cewa wahala yani ibn umar wai abdullahi dan umar yayi wahami ma'ana yayi kuskure anan inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai abinda manzo Allah ya faɗa anan innahumul ana manzo Allah ya ce su a yanzu haka wa isnaduha hasanun isnadin ta kuma yana da kyau wa fihi ziyadatu thaniya cike wa fi haka a cikin ruwaya ta akwai ziyada ta biyu aidan kama ta kaddama wa alam ka sani annal ulama a malamai sawwabu riwayata bin umara radiyallahu anhum sun fi ganin ruwayar abdullahi dan umar ita ce tafi zama daidai annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala da manzo Allah yake cewa innahumul ana la yasmaun innahumul ana la yasmaun wa raddu qawlaha fihi sai suka yi raddin maganar nana Aisha da ta faɗa akan ruwayar Umar Abdullahi dan Umar wahala inda take cewa yayi wahami li'annahu musbitun domin shi mai tabbatarwa ne wa hiya nafiyatun ita kuma mai korewa ce wal musbit muqaddamun ala nafi wa ka'idar malaman malamai kuma shine al wato al musbitu muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar shi ake gabatar da maganar sa akan wanda ya kore domin wanda ya tabbata shi yazo da ilimi kace babu wannan kuma ai ba wani sai an yi wani dogon bincike ba ko yake cewa wali annahu lam yatafarrad bi zalika domin shi Abdullahi dan Umar ba shi kadai ya kadaita da wannan lafazin innahumul ana la yasmaun ba bal taba'ahu abuhu Umar mahaifinsa Umar yayi masa mutaba akan haka wa Abu Talhata da Abu Talhatul Ansari kama taqaddama kama yanda bayani ya gabata wa gairuhuma da ma wasun su kama fil fati kama yanda yazo cikin Fathul Bari faraji'uhu in shi'ita tafsila ka koma can Fathul Bari in kana son karin bayani wal haqqu zance na gaskiya anna ma rawahu al jama'atu sawabun abinda jama'ar can cikin sahabbai suka ruwaito shine daidai wa ma rawatu Aisha abinda nana Aisha ta ruwaito kazalika ita ma daidai ne wa kullun thiqatun kowanne daga cikin su thiqa ne wala tanaqudha baina riwayatin kuma babu ma cin karo tsakanin ruwayoyin guda biyu fatu dhammu ihdahuma ila al-ukhra kawai sai a dauko daya hada ta da daya kama fa al-nafi siyaqil hadith kamar yanda shine abinda muka yi a cikin siyaqin wannan hadithin babu cin karo sai dai a dauko wani a jona a ce to ita kuma ga ta ruwayar ta kawo kaza babu cin karo sai a dora kamar yanda duk an kawo ziyada daga sunan wajen ziyada wajen daban-daban ta kai wajen guda 10 ko guda 11 an fahimta thumma akhrajahu ahmad sanna imam ahmad ya fitar da shi mujalladi na 6 shafi na 276 wa ibn hisham fi sira haka ibn hisham ya fitar da ya ruwaito wannan kissa a cikin sira sira ta ibn hisham mujalladi na 2 shafi na 74 bi sanadin hasanin da sanadi wanda yake hasan wa fihi ziyadatu thalisa wanda a cikin wato sira ta ibn hisham akwai ziyada ta uku ma athani na 2 an ali radiyallahu anhu sai kuma hadisi daga Ali radiyallahu anhu game da mas'alar binne mamaci ana binne mutum koda kafiri ne kun tuna gabar maganar akan ta aka kawo mana kissar sanadidu quraishin da aka kashe a Badar to dan karka gane dan yayi ta kawo mana athani al-awwal kaka to yanzu ya kuma kai mai da mu asalin maganar ya kawo mana hadisin binne sanadidu quraishin duk da kafirai ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an musu abin nan to sai kuma yace athani sai kuma hadisi na biyu wanda ana binne mutum koda ba musulmi bane an Ali radiyallahu an shine hadisin da aka samu daga Ali radiyallahu anhu kale yace lamma tuwfi Abu Talib lokacin da mahaifin sayyidina Ali ya rasu Abu Talib kenan ataitu annabiy sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali yace nazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu sai nace inna ammaka shaykh dalla qadmata ita gaskiya guda daya ce an gane ko yawa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wanda Allah ya shirye shi a shiryeye wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi ko yawa kaga da kansa yake fadar wannan game da mahaifinsa yace inna ammaka shi baban sa ne yace amma amminka babbanka ash-shaykha dattijo ko tsohon nan addal wanda ya bata kadmata ta Allah ta kasance ya mutu fa man yuwarihi sayyidina Ali ya tambaye manzo Allah to yanzu wa zai binne shi dai kaga ba musulmi bane ya waye zai binne shi قال من ذا لتي اذهب فواره تي كجي كبنيش ثم لا تحدث شيئا حتى تأتيني سنن كركي كومي حسي كادا وجينا جي كوي ينزكي كجي كبنيش ان كبنيش كركي ونعبو كادا وكجيام فقال إنه مات مشركا سيدنا علي سيد كفي اتعه يا ما ايشان الله فيا فمتينا شركا مات مشركا لبالنبا تا بيو هذا صريح شك الباني يقول وانن بياني نيك أرارا في أن أبا طالب دي كينونة أبو طالب مات كافرا مشركا بي مسلم توا أبو طالب أكافري أمشركي يموت وفي الباب أحاديث كثيرة كما قمد متور أبو طالب با أمسلم با أتكين وانن بابي أكوي حديثي ما ستارين يوا منها حديث سعيد ابن حزن daga ciki akwai hadithin Sa'id ibn Hazan al-Mutaqaddim wanda ya gabata fil mas'ala a mas'ala ta 60 wa qad qala al-Hafiz fi sharhihi al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani cikin sharhin sa lahu ga ainin wato wannan hadisi yace wa waqaftu ala juz'in jama'ahu ba'd ahli ar-Rafidi ibn Hajar yake cewa na tsaya na hadu da wani bangare na abinda wani daga cikin ƴan shi'a yake ta kokarin tattarawa akthara fihi min al-ahadith al-wahiya ya yawaita kawo hadisai masu rauni addallati ala islami abi talib wai so yake sai ya nuna abu talib musulmi ne da aka yace na Allah ya sa hannu na ya kai ga wani juz'i wanda wani daga cikin ƴan shi'a yake ta kokarin tattara wasu hadisai rubabbu dan tabbatar da cewa abu talib ya mutu ne akan musulunci ولا يثبت من ذلك شيء باب ابن دي تبتا cikin abubuwan da ya kawo na hadisi wabillahi tawfik Allah ya datar da mu wa qalla qastu dhalika yace kuma hakika nayi takaitaccen bayani wato game da haka fi tarjamata abi talib a cikin tarjamar abu talib inji ibn hajar fi kitabi al isaba cikin littafin sa al isaba fa qala sai yace idhhab fawarihi Abu Talib wato sayyidina Ali yana cewa innahu mata mushrikan shi kuma manzo Allah yana nace ka je ka binne shi idhhab fawarihi wa min al-mulahadhi daga cikin abinda za a yi la'akari da shi fi hadha al-hadith a cikin wannan hadisi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yu'azzi aliyan bi wafati abihi al-mushrik bai yi wa sayyidina Ali ta'ziyar rasuwar babansa ba wanda yake mushriki kuma ta'ziya an gane ko fala'allahu yasluhu dalilan wala'alla wannan zai iya zama ingantaccen dalili li adamin shar'iyyati ta'ziyatil muslimi na rashin shar'antuwar ta'ziyar muslimi bi wafati qaribihil kafir da rasuwar ko mutuwar dan uwansa ko makusancinsa kafiri fa huwa min babi aula kuma wannan shi ya kamata wato dalilun ala adami jawazi ta'ziyatil kufar wato fa huwa min babi aula dalilun wato wannan yana cikin min babi aula kuma dalili ne ala adami jawazi ta'ziyatil kufari wato rashin halaccin yiwa kafirai ta'ziya bi amwatihim wato ga matattun su aslan babu kawai shikenan an gane Ali yace fawaraituhu sayyidina Ali yace sai naje na binne shi thumma ataituhu tunda yace da na binne shi kada in aikata komai in dawo yace sai na dawo nazo fa qala sai manzo Allah ce qala sai ce izhab faghtasil je kai wanka thumma la tuhdith shay'an kar kai komai hatta ta ciye ni in kai wankan ka dawo qala faghtasaltu yace sai naje na wanka thumma ataituhu sai na dawo wajen sa qala fada Ali ce sai manzo Allah yayi mun addu'a bida'awatin da wasu irin addu'o'i na musamman ma yasurruni annali biha humaran ni'ami ko na'ami wasudaha bazan so musanyar wannan addu'o'in ba da jajayen raquma ko bakaken su bazan so ba a ce a mai kuma kon wannan addu'ar a ajiye addu'ar a bani jajayen raquma ko a bani bakaken raquma a bar waccan addu'a ce bazan so haka ba Ali yace wa kana aliyun tun daga wannan lokaci aliyu ya kasance idza ghasala almayyita in yayi wa mamaci wanka irtasala shi ma sai wanka akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan rakam na wato 807 wa ibnuhu da dansa fi zawaid a cikin zawaidul musnad rakam na 1074 min dariqi abi abdurrahman sulami anhu قلت وسنده صحيح ان كما اسناد wannan kissa isnadi ne sahihi wa akhrajahu abu daud imam abu daud ya fitar da wannan riwaya a mujalladin sa na 2 shafi na 70 wa nasa'i haka imam an-nasa'i mujalladin na 1 shafi na 282 zuwa 283 wal baihaqi imam al-baihaqi mujalladin na 3 shafi na 398 wa ahmad aidan raqam na 759 min dariqi abi ishaq سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي به نحوه والزيادات لأحمد إلا الثانية فللنسائي تدي زيادة ده muka ji a cikin wannan kisar ziyada ce ta Imam Ahmad banda ta biyu wannan ziyada ce ta Imam An-Nasa'i wa isnaduhu sahihun aidan rijaluhu kulluhum thiqatun rijalu sahihaini ghayra najiyah ibn ka'b banda najiyah ibn ka'b duk sauran rijal din rijal ne na Bukhari da Muslim qala al-ijli al-ima al-hafiz al-ijli kitafi thiqat al-ijli yana fada a cikin athiqat rattabahu al-allama علي ابن عبد الكافي السبكي على حروف المعجم وعندنا منه نسخة منسوخة على نسخة نسخت عن أصل محفوظ في مكتبة الأوقاف الإسلامية بهلب ثم قابلت نسختي بالأصل ومنها نقل ومنها نقلت الباني نيكي وانا مغانا كوفي تابعي اجلي لنا كوفي ني متمن كوفا نيكم تابعي ني ثقة انغانيكو ناجي ابن كعب ناجيه ابن كعب اجلي yake cewa kufiyun tabi'iyun thika wa qala al-hafiz fi at-taqrib thika wa amma qawlu an-nawawi fi al-majmu' amma maganar imam an-nawawi a cikin al-majmu' min jalladin biyar shafi na 181 rawahu abu daud wa ghayruhu wa isnaduhu da'ifun fa huwa mardudun wannan magana ba haka take ba wala nadari wajhu ba musan kuma fuskar da ta sa yace wannan riwaya ce da'ifa ko marduda ba illa an yurida annahu min riwayati abi ishaq sai dai in yana nufin cewa riwaya ce ta abi ishaq wa huwa wato as-sabi'i wato abu ishaq as-sabi'i fa innahu kana tagayyara lamma kabira wannan lalle ya samu wato takhalidi ya samu rikirkicewa da rudewa bayan ya tsufa fa in kana hadha fal jawab min wajhayn in wannan ne to amsar ta fuska biyu ce al-awwal fuskar farko annahu min riwayati sufyan ath-thawri anhu ruwaya ce ta Sufyan al-Thawri daga gare shi wa huwa min athbatin nas fihi kuma shine yana daga cikin mafi tabbatar mutane game da ruwayar sa kama fi ta'zib kamar yanda yazo cikin ta'zib mun ƙara minti uku to ina ganin sai mun dan koma baya mu samu gudun tsayawa to ina ganin fal jawabi min wajahain bari mu tsaya dai nan gurin ko dan mun tashi mu abin nan insha Allah fal jawabi min wajahain abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah